za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da gasar kwallon kafa mafi farin jini a duniya ta club zakarun kasashen su a nahiyar Turai, inda yanzu haka ana ta ana kafsawa tsakanin Bayern Munich ta kasar Jamus da Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa a Parc des Princes a birnin Paris a kasar Faransa. Wasan tsakanin waɗannan kungiyoyin shine mafi zafi a wannan mataki na 16 na kwambalar rata kwallon kafa ta Champions League ta wannan shekara ta 2023. Wasan na biyu da ke wakana a ranar yau Talata na hada Milan AC ta kasar Italia da Tottenham ta kasar Britania. Game da waɗannan wasannin biyu na yau Talata na Champions League na kwallon kafa na nahiyar Turai, na hiranta ɗaya daga cikin ma'abuta sha'anin kwallon kafa a nan birnin Kwanne.
Sunana Mamman Basiru. To gaskiya a zahiri wasa tsakanin PSG da Bayern Munich ta fi zafi, saboda wasa ce wanda ina ganin duk wasan da za a yi ta shi suka yi. To wasa ce dai wanda sai dai an ga abin da ya faru gaskiya, saboda kowa na neman wanga kofi, kowa na cikin gaskiya dan takara za a cewa, tunda su ne manya-manya wanda ake ganin su kowane ga shi dake shi.
To a bayan nan an ga Paris Saint-Germain ta sha kashi a hannun Olympique de Marseille a kofin Faransa, kuma ta sha kashi a hannun AS Monaco. Waɗansu suna ganin cewa gaskiya in dai haka za ta tafiya to ba za ta sha dadi ba yau din.
Ha, wannan ai ba haka nan bane, ita harka kwallo. Wasannin gasar Turai ta bambanta da championa na cikin gida, tunda diyan da kake ganin kwarewar ka zan ka zo can championa na zakarun Turai, to gaskiya ya bambanta da wasannin gida, saboda wasannin gida alƙalai ba ɗaya ba, komai ba ɗaya ba, kuma nan wurin kwanga gwani ne kana jin kaka ni ma ina jin kai na aka zo aka haɗu, kenan dole nan za a fafata. Don haka zan can wasa wannan ta gida da wagga ta zakarun Turai suna da bambanci.
To Milan AC Tottenham,
eh, ita wasa ce gaskiya wadda an ka lura dawo wagga da aka yi kwallon duniya, gaskiya kulubobi suna fama da matsaloli, wani suna da ƴan kwalloli da suka yi mu, wasu kuma gaskiya sai a hankali, saboda haka nan su wasu su gaskiya su ma dai sai dai abin da aka gani kawai.
Za a ci gaba da waɗannan wasannin a ranar gobe Laraba idan Allahu ya kai mu, inda Club de Brugge na kasar Belgium ke karawa da Benfica Lisbon ta kasar Portugal, sai Dortmund ta kasar Jamus za ta goga da Chelsea ta kasar Ingila. A wani labarin na daban na kwallon kafa, shi ko Dani Alves dan kwazon kwallon kafa na kasar Brazil na ci gaba da fuskantar tuhuma daga kotun kasar Spain biyo bayan zargin yiwa wata matashi ya fiyade daga cikin matakan da kotun kasar ta Spain ta dauka akan dan wasan na kasar Brazil, hadda karbe pasfotin sa na kasar Spain da na Brazil, da ma saka masa wata munduwa mai aiki da na'ura domin sani inda yake a kowane lokaci. Sai dai dan kwallon mai shekaru 37 a duniya da aka larga to ranar 30 ga watan Disamba da ya gabata da yin fiyade wa matashiyar yar shekaru 23 da haihuwa, ya canza maganar sa so uku kuma alƙalai, abinda ke iya sawar ya tsara samun matsala a cikin wannan shari'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.